Taken taron na bana shine tasiri da kalubalen watsa labarun Afrika a cikin yanayin sauyin digital na duniya. Taro ne da kungiyar haɗin kan watsa labarai ta Afrika ta shirya tare da haɗin gwiwa da hukumar talabijin ta Najeriya, wato NTA. Wannan taro zai bada dama a fahimci halayen kafofin watsa labaru na Afrika ta manyan batutuwan digital da ke canja duniya. Hakan zai baiwa 'yan kasuwa, manyan manajoji, malamai da masana damar yin aiki kan samar da arziki a ɓangaren yaɗa labarai. Salihu Abdulhamid Dambos shine shugaban hukumar talabijin ta ƙasa.
Kowane shekara akan yi irin wannan meeting. Bana a nan Abuja, Nigeria muke meeting ɗin. Akwai shugabanni na gidajen radio da talabijin na ƙasashen Afirka gabakidaya, akwai kuma abokan hurɗanmu da suke daga Europe da su America da hatta Russia sun zo suna nan. Makasudinmu shine mu samu mu fahimci juna, kuma mu tabbatar cewa nauyin da ke kanmu mun samu sauke shi yadda ya kamata. Kuma taruka irin wannan mun kan samu fahimtar juna, mun kan kuma musan yadda abubuwa suke faruwa a ƙasashenmu na Afirka, kuma mu duba abunda duniya take ciki, musamman ma batun girgire-girgire da ake yanzu a duniya. Abubuwa sukan canza, muna ganin cewa akwai koma baya sosai a Afirka. Bana a wannan taron da muke muna so mu duba wannan.
Shi kuwa shugaban hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta ƙasa Balarabe Shehu Ilela ya yi nazarin taron.
Wannan taro da mai muhimmanci domin ya haɗa ƙasashe na Afirka duka wanda suke da nasaba da harkokin watsa labarai. Za a haɗu a tattauna wasu irin matsaloli ne ƙasashen Afirka suke fuskanta akan harkokin yaɗa labarai. Muna da matsaloli da dama wanda suka haɗa da rashin kayayyakin aiki na zamani, sannan muna da nauyi a kanmu kuma wanda ya kamata mu tattauna a wajen wannan taro, yadda za mu canja yadda duniya take kallon Afirka. Ana kallon mu yanki ne da ke yaƙe-yaƙe, yanki da ke talauci, yanki da ke matsaloli. To amma hakkin masu watsa labarai na Afirka a gwada mu duniya cewa ba haka muke ba. Muna da masana'antu, muna da harkokin ci gaba, muna da ma'adinai da dama wanda za a iya zuwa amfana da su. Saboda haka idan ban mu faɗi abinda muke da shi ba, idan ban mu yabi kanmu ba, ba za mu tsammanci wasu su yabe mu ba.
Ɗaya cikin manyan baƙi da suka halarci taron kuma babbar darakta mai kula da sashen Afirka na gidan rediyon muryar Amurka, Madam Salwa Jafari, ta bayyana taron da cewa:
I'm very, very happy to be here. Very honored to be invited to the 14th session, the ordinary session of the AUB. It is an opportunity for Voice of America to meet such wonderful people that have the same interests and also represent so many different media outlets throughout the continent and also from other parts of the world. I have to say I'm surprised at the amount of participation at this session. We get to meet partners, potential partners, other partners that might have the same interest, that might be interested in the programs that we offer, in the news that we offer in Voice of America partnership.
Salwa ta ce tana mai farin cikin kasancewarta a wannan taron, kuma ta ji daɗin gayyatarta da aka yi. Salwa ta ce wannan wata dama ce da za ta haɗu da mutane daban-daban da suke da manufa iri ɗaya, da kuma wakilcin kafafen yaɗa labaru daban-daban daga ƙasashen duniya. Salwa ta ce ta haɗu da mutane da za ta iya hulɗa da su wajen yaɗa shirye-shiryen muryar Amurka. Salwa, abu na farko shine tattauna yadda ayyukan kafafen yaɗa labaru ke komawa na zamani. Salwa ta ƙara da cewa wannan abu ne da zai zama mata abin alfahari da kuma jin daɗi ganin yadda ta samu karɓuwa wajen abokan aiki a Najeriya da na ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya. Za a ci gaba da taron, har ma za a shirya wani gagarumin baje kolin masu fasaha daban-daban daga sassa daban-daban na nahiyar a gaban baki na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.